اللهم أجرنا الثواب وجنبنا الخطا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو جمع شدق وتم بقي رجب هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبود دريه دد ثلاثين دتارة وان تيدي ديد الشرن دا أكو قوتن أكو ميلادية النبي إيسى عليه السلام دبو بيو دشا شدع قطب ما أتك أيشي بيانيني أكم وتن رجب مهمان شن وتن بدؤو إند أكا تشوسا مسا الله كربا مدبدع جماعة مسلمي nadaga cikin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci abinda yaso kamar yadda yaso lokacin da yaso cikin halittan kuma ya zabi wanda yake so ko abinda yaso ya fifita shi akan saura nadaga cikin zabin Allah da fifita wanda yayi a tsakanin watanni ya zabi wasu watanni guda hudu ya fifita su akan saura Allah subhanahu wa ta'ala da nassi na alqur'ani ya karantar da mu adadin watanni a wajen Allah guda 12 ne inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah sai subhanahu wa ta'ala yace wannan tun farkon halittan samai da ƙasa a 12 nan Allah sai ya zaba yawa guda 4 yace minha arba'atun furumun akwai guda 4 masu daraja masu alfarma Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su akan sauran wadannan watanni ayoyi na alqur'ani ba su bayanin su ba suwa ne ne ya sunan su yake amma sahihi ya sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam a hutubarsa ta ban kwana yayi bayanin su a inda ya nuna mana wadannan watanni zulqa'da ne da zulhijja da almuharram da rajab mudda wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi aka ce Rajab na Mudda Mudda kabila ce me yasa aka kira wannan wata watan Rajab na Mudda saboda Mudda wannan kabila ita ce kadai aka samu cikin kabilun Larabawa tun a lokacin jahiliya suke bar wannan wata a matsayin sa diyan da yanayi ya juya ko ya canza amma sauran kabilu idan suna da wata bukata ta su ta musamman ko san zuciyarsu ta musamman sai su shiftin din wata su aikata abinda aka hana a aikata a wata mai alfarma su ce abiya bashi a wata na gaba to amma mudar suna tsara alfarman wannan wata tun lokacin jahiliya dan haka aka danganta shi zuwa gare su jinkita wata mai alfahma ayi abinda ake so a ciki wanda aka hana shine abinda alqur'ani ya kira shi annasi innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri yudillu bihi alladhina kafaru yahillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liwati'u iddata ma harama Allah fayahillu ma harama Allah haka suke su jinkita ko su ci gaba da shi ko su dawo da shi baya sun fa aikata abinda suke son fa aikata a cikin wannan watan ce to ai an biya bashi an yi daya da daya daidai da daidai to kuma duk abinda Allah yace gashi shike da alfarma shike da alfarma ba wani ba inda yace ayi lokaci yanayi adadi baka iya canzawa idan Allah subhanahu wataala yace in kai haka kai shige ya ko ka kawo wani sabon abu a addini Imam al-Baihaqi Allah ya ji kansa yana cewa tun lokacin jahiliya jama'a ko al'ummar jahiliya suna girmama watannin nan guda hudu masu daraja masu alfarma musamman ma watan Rajab ba sa yaki a cikin waɗannan watanni tabbas yaki a cikin waɗannan watanni babban laifi ne babban zunubi ne da nassi na Al-Qur'ani mai girma yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalun fi قل قتال فيه كبير babban zunubi ne babban laifi ne saba ma Allah ne in biyayya ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai bayanin magabata suna cewa katsari yaki a watan mai alfarma shine haram amma idan yaki ya rutsa da watan mai alfarma kammala shi wajibi ne ba haramun bane dan in kuka daina makiya za su karasa ku kenan domin kuna fagen fama ana yaki da magabta sai wata mai alfarma yazo kana ja da baya mai sanye maka illa ya samu hanyar da zai maka illa cikin sauki sannan suna cewa har yaki a watan mai alfarma cikin waɗannan watanni guda hudu a lokacin da yakin ya zamba na kare kai bane amma da abokan gaba za su auka ma al'umman musulmi a kowane zafi a kowane wata a kowane yini a kowane lokaci wajibi ne musulmi su tashi dan kariya su kare kansu jama'an musulmi wannan wata yana da daraja yana da alfarma sai dai wasu sun yi zarbadiya sun wuce gona da iri wajen tsaye da shi a irin matsayin da Allah ya bashi suka kaji wasu abubuwa wanda Allah bai saukar da dalilin yin su ba suna yi a cikin sa suka kaji wasu falala wanda suke yi a cikin sa hatta mu dinnan mun yi koyi da irin waɗannan ayyuka wanda yake sabanin koyarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam dan muna azumce watan Rajab ko wasu mu suna azumce watan Rajab wasu ma su himma gare su Rajab na cewa yau daya ga Rajab ba su sake cin ko shan wani abu da yini sai bayan sallah ko ranan sallah su yi Rajab su yi Sha'ban su hada da Ramadana duka wannan a zahiri inda za a yi aiki da molanka sai a ce ga mai san Allah da manzo ga mai addini na hakika to amma addini ba a yi da na gani ya dace ko da ra'ayi sai da abinda Allah ya shar'anta muka ansa ta hannun manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan shaytan yayi mana kutun-kutun a wannan fagen azumin ma sai aka ce azumin tsofaffi wanda musulunci yana bishara ga matashin da ya rayu wajen bauta ma Allah har ya girma har ya mutu akan haka ha salima ana sa shi a inuwa ranan da babu inuwa ranan tashin alkiyama kenan Allah ke sa shi a inuwar sa kaman ana cewa a wannan kaulin matasa ku je ku yi abinda kuke so lokacin bautan Allah ku bai yi ba tsofaffi da kuka kusa mutuwa ku yi azumin Rajab shine azumin tsofaffi to inda zaka gane kutun gwila da lalatar ai duk wanda ya taso akan abu in ba sa'a ba a haka yake tsufa idan kana da kuriciya da kananan shekaru baka bauta ma Allah ba baka saba bauta ma Allah ba in ka tsufa baka iyawa kaga wanda kutun gwila ce tana makici kuma na baya shine babu wata aya ko hadisi ko koyarwar magabata wanda ake itimadi da zancen su wanda yace a azumci Rajab bi hususihi sannan kuma saboda tsaban shedancin shedan sai yace watan gobe Sha'ban watan sharruwan tsofaffi duka ku yi azumi amma a sahihan hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba cika azumin wani wata daya in ba Ramadan ba amma babu watan da yake yawaita azumi kaman Sha'ban sai shedan yace a saba Sha'ban a sharuwa a ci abinci a koshi kafin Ramadan annabi kuma yakan yi wata mafi yawan azumin sa a Sha'ban ne to babu wani hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka kebe wata Rajab da wata falala ta musamman babu wani zance na sahabi wanda ya inganta wanda yace wannan watan yana da wani matsayi na musamman a irin waɗannan ayyuka daya yake daga cikin watanni abinda aka shar'anta a sauran an shar'anta a shi kana iya yin azumin litini ko alhamis ko azumin kwana uku lokacin da ake ce masu ayyamul bayt ko azumin yini ka sha yini kai azumin yini ka sha yini da dai sauransu sai dina Umar Allah ya kara masa yadda abin ya tomo tun a zamanin sa in yaga wanda yake azumin Rajab yana hana shi yana cewa kuna son ku kamanta kanku da mutanen jahiliya ne kaman yadda ya zo a ruwayan Harsha dan Har yana cewa naga Umar Allah ya kara masa yadda yadrubu akuffal mutarajjibina idan yaga wani kayaya ina azumin Rajab ne ni ma ina azumin Rajab ne sai ya kama hannayen ya bubbuge ya ce ku tura shi cikin abinci sai ya ba su abinci sai sun ci saboda an saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Umar kuma khalifa ne yana da ikon da zai canza da hannunsa mara aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi to yana wannan matsayin sai ya bubbuge hannun masu azumi ya ce ku sa a cikin tuwo wannan riwaya ce wanda Imam al-Albani ya kawo shi cikin al-Irwa kuma ya inganta riwaya Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yi azumin wata uku jera ba sallallahu alaihi wa sallam ba sunna bace ba kokari bane ba ibada bace duk abin da zaka yi ka lura yanayi lokaci adadi Allah ke sawa shi ke shar'antawa wanda duk ya baka yanayi ko lokaci ko adadi ya baka tsiya ya baka bid'a ka kiyayi wannan aikin ka ba zai amfu ba Allah ka kare mu Hafiz ibn Hajar Allah ya kara masa yadda ya kara masa jin kai yana cewa babu wani abin da yazo na falalan Rajab a wannan wata babu wani hadisi sahihi wanda yace ai azumin sa kai babu wani azumi na musamman daban koda nayi ni daya ne da aka ayyana a watan Rajab aka ce shi yake bantar da shi kuma babu wani sallan dare a watan Rajab wanda aka bada shi aka ce kai akwai falala iri kaza ba hadisi sahihi wanda zai ishe mu ai hujja akai yace wannan magana da nayi ba ni na so mayin ta ba kafin ni akwai wani babban malami Isma'il al-Harawi al-Hafiz wanda yayi wannan bayani kafin shi akwai malaman da suka yi wannan bayani Allajinatu da'ima an mata tambaya akan kebance waɗannan rane ku da wani azumi suka amsa da cewa fala na'lamu lahu aslan fi shar'i ba shi da makama ba shi da tushe bai da asali a addinin musulunci kuma akwai wasu waɗanda suke gogoriyar yin umra a wannan wata shi ma a dunkula a takaice babu wani dalili na yin haka ya ma saba mu sunna ne in ka ce yin hakan yana da wani matsayi ko falala wata rana kaman yadda wata riwaya ta zo sayyidina Zubair bin Awwam Urwa dan Zubair ba Zubair bin Awwam ba yana cewa da shi da Mujahid sun shiga masallaci sai suka sami Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya fuskanci ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha sai aka yi masa tambaya to nawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umra a rayuwarsa yace sau hudu daya daga ciki a watan Rajab su da aka faɗi haka sun san annabi bai yi azumi umra a watan Rajab ba amma kuma saboda sahabi ne shi suna girmama sahabbai sai suka kasa yin mashi magana ko tunatar da shi ce sai muka kyamaci mai masa rabi suka ce mun gode Allah sai muka jina na Aisha a ɗakin ta tana aswaki muka ji motsin aswaki tana yi a ɗakin ta sai Urwa kun san yadda suke da ita yace mama uwan mu'minai baki ji abinda baban Abdurrahman yake faɗi bane duk suna da wannan ilimin cewa annabi bai umra a Rajab ba sai ta ce me yake faɗi sai yace ya ce tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umra sau hudu daya daga ciki a watan Rajab ne sai na Aisha radiyallahu ta'ala anha tace yarhamullahu aba abdurrahman ma'atamara umratan illa wa huwa shahid ce Allah ya ji kan baban abdurrahman abdullahi dan umar kenan tabbas babu umrar da annabi yayi ba tare da shi ba amma dai ina tunatar da shi wa ma'atamara fi rajabin qatl annabi bai taba umra a rajab ba ko da so daya wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi a wata riwaya ta Muslim aka ce Abdullahi dan Umar ya ji abin da take sai ya shiru bai ce komai ba ko eh ko a'a sai ya shiru Imam an-Nawawi wajen ta'aliki a wannan hadisi yace Ibnu Umar bai musanta ma Aisha jaran da tayi masa ba wannan yana nuna labarin da ya bayar ko dai al'amarin ya rikice mashi yayi dan dimuwa ko ya manta ko yana shakkan haka ne ko ba haka bane tunda yaji tabbas sai ya kama bakin sa a takaice babu wani ingantaccen hadisi ko aikin magabata cewa akwai falalan umra ma a wata a karke akwai bid'o'i da aka fare su a wannan wata sai Allah dai ya kare mu mun maganan azumi bayan wannan bid'a fitina ce dan Allah ya kammala addini da nassi na alqur'ani al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin buhari da muslim yana cewa duk wanda ya faru wani aiki cikin addinin nan namu ba mu kawo shi ba ba mu ce ayi ba to za a tattara a waka mishi ba a so wanda yayi aiki a watan waya ba umunnin mu a ciki dan yayu kace ba ni na kago ba ni ma na ga ana yi ne to sai riwaya ta muslim tace man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun in dai kai aiki ba umunnin mu to za a watso maka kayanka to da wannan muke tunatar da wasu daga cikin mu wasu sukan nace sai sun yi sallan nan da suke ce masalatin ghaib wanda ake yi a daya ga watan rajab wannan bid'a ce mummuna ba wata sallah salatin ghaib a musulunci a wannan wata Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kanka yana cewa salatin ghaib bid'a ce duk malaman sunna khalafan wa salafan sun tabbatar da haka daga cikin magabata akwai imamuna Malik da imamuna Shafi'i da Abu Hanifa da Imam Thawri da Imam Al-Auza'i da Imam Al-Lays da sauran malamai masu dama duk sun ce wannan sallah bid'a ce kishiyar sunna a kiyaye ta Allah ya kare mu sannan akwai wata sallah da suke yi wai salatu ummi Dawud shi kuma ɗan Rajab ya raba ake yi to ita ma tsabajin tsantsagoran sallan bid'a ce a kiyaye ta sannan a wannan wata ne wasu suke wai wani sadaka wai akan ma ruhin mamata a wa Rajab in kai kaman yankan wuka ce ƙarya ce bid'a ce sannan ga waɗanda suke leƙa addu'o'i za ku ga addu'o'i masu ban mamaki wanda aka ambaci falala na fitan hankali wanda aka ce ana yi a wannan wata na Rajab in kai kuma kaman yankan wuka ce ƙarya ne babu wani hadisi da ya inganta akan wannan sannan akwai masu keɓance wannan wata na musamman domin kai ziyara makabarta da yin wasu abubuwa mabambanta wanda suka saba ma shari'a duka wannan bid'a ce babu wani lokaci da aka ce sai wannan lokaci zaka ziyarci kabari kuma dole ka bi sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wajen ziyartar kabari kai masa addu'a ba ka nemi wani abu a wajen su ba da dai sauransu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin masu jin gaskiya da bin gaskiya da aiki da gaskiya ya raba mu da dukkan bid'a da kage-kage a cikin addini ya raya mu musulmi ya kashe mu musulmi ya tashe mu a gobe kiyama tare da shugaban musulunci Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci ta halal Allah ka ba kowan mu lafiya bukatun mu mabambanta Allah ya fi mu sani Allah ya biya mu kowa bukatarsa dukkan matsalolin da ke damun mu ya Allah kai mana maganin sa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu wa rabbana innaka ra'ufur rahim akwai sallan janaza da zamu yi dan uwan mu Allah ya yi masa rantsuwa Alhaji Shehu Alhairi ko makon da ya wuce mun sallah da shi a nan. Allah ya ji kansa ya ba da dama da barkiya. Ko kuma mu yi da fara'iyar da za mu dana.